Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Suna na Maryam Dauda. A yau Talata 6 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe ya leka kasar Ghana inda ya tattauna akan kalubalen da ke tattare da matan da ba su da aure amma suna da yaya ko dai auren su ya mutu ko kuma sun haihu ba tare da sun yi auren ba, musamman yadda ake nuna musu wariya ko kyama. Matasa sun yi muhawara akan wannan batu, sannan wata kwararra a fannin shari'a ita ma ta kawo gudunmuwar ta. Ku biyo mu a cikin shirin na yau da gobe domin jin ƙarin bayani. To madalla, yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba Hawwa Abdulkarim dama don ta ci gaba da gabatar da shirin.
To ni Hawwa Abdulkarim Yunfaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Yau za mu fara shirin namu da tattaunawa da matasa wacce me yasa mata idan suka haifa a gida ba su yi aure ba suka sha wahala wajen samun miji. Sai wakan Abu Teknik auren dole mu kawo karshen shirin da kwalama. Mafi yawancin mata wadanda Allah ya kaddara suka haifu ko kuma suke da yaya amma ba su yi aure ba, kama da zawarawa ne wadanda suka haifu ba tare da aure ba, suna fuskantar wariya cikin jama'a, musamman wasu su da suka fito cikin zuri'a ko kabila ko kuma al'adan da yake kin hakan. Ina tare da matasa da zamu tattauna akan wannan batu. Matasan nawa ko kuma bakin nawa da kansu za su gabatar da biyo na tare da baki na amma zan so su da kansu su gabatar min da kansu. Assalamu alaikum Hajiya, ya sunanki?
Wa alaikum assalam, sunana Hannatu Mahmud.
So kaifa?
Sunana Jamila Abdullahi.
So kaifa?
Sunana Ali Abdulkarim.
Mata mafi yawanci mu mata ko kuma Allah ya kaddara muka haifu ba sai kiga sukunmu ya lalace ba mu samu miji, rayuwar mu ma da kir ake yi a shawo kan matsalan wannan. Ina kuke ganin matsalan yake, me yasa haka ke cikawa da mu? Amma namiji shi ba ruwan shi, rayuwar shi yana ci gaba ko a makaranta tani kin ga ya ci gaba da rayuwar shi kuma a kare kuma mazan ma ba su auren mu. Na matsalan ke fitowa ne
matsalan mostly stigma da yake associate with tradition. Kin ga al'adance kai gidaje da in dai ka taba aure ma in ba haihuwa ba auren ka, so how much more ka haihu, and ana gan shi kaman single mothers na failures ne. In ka fito cikin aure ana ga kaman ba yanda za kai kake da problem
mace,
mace ne problem, so da ana gani a gargajiyance mace ke rika gida ko ya munin halin mijinta in dai ba ta yi ta zauna cikin auren ba ta ita ta feel. So this stigma duka yana bar maza kuma na ga wani kuma na ga kaman mace ta taba haihuwa, me yasa dan kusanci mace da ta haihu? Wanga duka
yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta,
eh mata ke fuskanta after being single mothers.
Okay malama, kina tunanin ki ya kike ganin matsalan nan? Matsalan nan ni da kin duka yana damun mu.
Oh haka nan ne, we mean gafara Hausa ne quite terrible amma na trying ya Hausa mai kyau.
Okay,
so cikin wanganta I'm delivering that I make mention sometimes it's associated with stigmatization.
Ana muna saniyan ware ana
an ka duba a setting mu community mu ka gani akwai wani status quo da aka ba mace ka gani. Ni na gan so da apart from stigmatization ba ina son duba ta sarrin maza
abin bangaren maza.
To abin da yasa maybe namiji bai go in for macin da ta taba aure, in my opinion ba, is two things. The family he is coming from, iyalin da ya fito. Na biyu, shi saurayi ne bai taba aure ba, yanzu dai ya aure. Isa ana gan kai, da ka teka doki problemin wani ka kawo gidanka ba ka san cikin ba, why not an fi son namijin ka haifu kai da kanka yaranka, you know, eta ana ganka kaman you are just a new guy, you are going into this thing, me yasa ka take doki wanda ka tun haifu, why not your own, ka go in for wanda ba ta, so that ku duka ku fara
rayuwa tare.
Yes. And secondly kuma wa'ensu maza gaskiya suna so in zuciyar su ya kama macin da ke da suna so, amma family friends in ba kai saba ba baka good advice shine na me ance ah diyan wani kaya ka rena diyan wani in kana son ka discipline shi ba kai ka discipline diyan wani fa, you see all these things
ba shi na mijin zai auri shawara mafi yawancin shawara ake bashi zaka yi ka auri mace mai biya diyan wani kai zaka zo ka reni ka,
the same thing to the
matan
kuma because tana ganda ka shiga cikin aure, especially if the children are already grown,
yara sun girma
bai easy ba, because how do you discipline somebody else's child? In kai in ka discipline yaron, in yaron kuma yaron munafikin yaro ne kuma ya sa abin da zai fadi ma baban shi ko mman shi, shaka ganka ga akwai friction kanka nana
ka irin haka ma ba jin dadin zama a
wajin dadi, so it's better to even avoid it. It's that sometimes masalolin, you know, it's from family, it's from friends, and you just the reality of discipline another person's child.
Yawancin matsalolin na fitowa ga iyaye, dangi, da samarin ya fito abokanni, sannan baka ka hukunta diyan wani.
No matter how, da daka diyanka da diyan wani, the discipline will never be the same.
Shine babban uzurin da suke tsayawa ba su aure mace
da ke da diyan.
So muna tare da namiji daya cikin wannan shirin, za mu ji bangaren ka, Mala Ali.
Na'am, kuma ga wanda ka fari ga duka
da naka bai yi ra'ayi ba.
Yi ra'ayi ba. Ba maza duka bane ni nawa da na shiga ni experience ina naje na farko me yara biyu ne kuma suna da abin hannu saka ce mini talaka ne kin gane ko baban ba, amma da na koma na biyu ita ma kuma da same thing mun zamu na shekara daya kawai shi aka shirya muka aure kuma ba wani damuwa, dan te ne daya ke da damuwa, amma ina hankuri da shi.
To shi da irin matsalan da wannan baiwa Allah take fadi,
to
kai da kanka zaman ka naka ce dan ka namiji zai aure watan da ta haifu da wani, zaka yarda
inda yana santa waje Allah zan yarda.
Wani bai da kudi ya dai tashi yana da son yi aure ne ko ba haka ba, amma sai a hana shi wannan kuma fa
ba ya hana mutum abin da yake so fa, a'a ni ke so fa ko hanyar da zan bi aure ta hanyar ne zan bi.
Kuma Hakib, akwai wani abu kin gani da yake deter a lot of mother from single mothers, and this is vice versa, it can also deter another single lady from wanga a single father.
Kama kinga akwai wanda ke hana
mace, akwai wani matsala which so they were in a chicken kana the relationship with a single mother or father, that is interruption from the ex.
Wato in tana mu'amala da
kana tare
kana son ka auri wanda ke da diya wanda ta haifu waje kafin ta aure, matsalolin da take da shi da baban yaron da ta haifi
ne, because ko ya dan shi ne and ya kamata ya zama a present father, which ko wani mace abin take crave for an take nan baban
su da cikin matsalolin,
saboda ka san kaman ya kira ta sometimes suna raba in aka bada hanya ka zo ka doki yaro wannan ababe su yi kira juna, and kuma kisa akwai wani abin da batu da ke ce ma chemistry, wanda ka taba saduwa da shi ku sadu kuma it is very easy,
wannan yana hana namiji
saboda it is an imagine a troublesome ex me fitina namiji me fitina kika hai ko mace fitina na ta bar rayuwanka ya zama hell, and ya bar matan da ke cikin rayuwanka yanzu nan ko namijin nan ya feel kaman this is too much for me to handle.
Kagamba, there are two types of single parents. Muna da wanda, a single parent who has ever been in the matrimony institution before.
Tataba aure.
Okay, wanda tataba aure.
Ta fito. Before muna da wanda be taba aure.
Tataba aure.
Aihuwa ne ta yi.
You see? Esa.
Iya yi na kafi cikin rayuwa.
So you see, sometimes ba an doki addini, a ce ka ji maganan iyayenka.
Wa maganan na cikin ranka.
A kuma doki maganan tradition. Ai baba dai baba ne. Abinda baba ya gani yaro ba.
Esa manya da wannan.
So da yawa an ce mana miji a ba ka taba haure ba, isa ka nemi wata guduriya kuma karaman mace,
amma akwai
so da yawa, let's not judge that, let's be realistic and let's be truthful to ourselves. Wallahi wani gida ko ni ma da ko wani baba na man yi min ke ai ni ma na yi street she dai maybe Allah ka ja tasbanka da kyau ne ka ce dadi ka ga wannan Allah ya so ka she dadin ka ya agree da ka,
amma so da yawa wanga Shawara yanzu da explain shawara saboda kinga zina inda baki ji soron baki ji kunyan Allah inda ki zina ba ya kin haihu kuma kika haihu society yanda sisa na ta it is male dominated and the stigmatizing ki in baki ya yi miki ki sha magani ki mutu and
inda muka fito
inda muka
mu da kan mu san mu shi musulmai ne kuma Hausawa da al'adar mu yana haramta wanga
wannan and kika duba so they were yaran da ake haifa cikin zina they pay the sin of their parents ba yadiyan ta zina ba iyayen ta suka yi zina amma yana kai lokaci ko aure aka zo nema ba da doke a ba wanda aka haife shi cikin zina and Hausawa na da wannan that stigma na jikin Hausawa kake yi zina balle ya zo kina neman wanda dai aure because you understand ta fadi yanzu namiji yake come up maybe salary shi nawa they were ana farawa cikin single room self contained and yanzu da ya kamata ya auri mace da za su fara rayuwa ya shigo cikin rayuwan aure with extra responsibilities ga naki ga nashi ga na iyayen shi and kuma in kika auri namijin da ya san ya kamata ya so a lokaci ya taimaki iyayen ki kadwiki ba isa yi si kin kawo responsibilities day one in ba kin saba aure kuma kin yi mistake of choosing a wrong father to your child yaran ki kin it's our next time in da kika zo ba kake yi gudun shiga cikin sabon aure samu hankuri ki nemi kanana in kina da kudi ko ayyan ki goma kin samu wanda zai aure ki saboda ya san ba yanzu zai zo cikin rayuwar ki ya duba miki ayya ba
kika zo irin wannan baruwar su da wannan sun duba ayyan ki
For me, I always go for the truth.
Ba tare da aure ba kuma iyayensa sun hana shi hakan
ya na ce dinga hakuri ga ya mushi ya dai ba su hakuri su amince in dai yana santa
yana santa
yana iyayensa
misali fa
son tambaya soyayya
I'm coming yanzu aba iyayen za su zama na da shi ba ko da ita ba shi zai zama da ita kuma ya san halinta shi sai je yace yana santa yasa dole ne ya ga mushi yanda zai yi san yanda zai yi musu magana su hankura kin gane ko
wato ya bi da ladabi
ya bi yes ya musu magana dai ne zai ladabi da hankuri yanda zai yi su amince
komai magana
akwai iyayen da su cikin dama
communication
akwai iyayen da su amince
Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin addini ai ya ce wai kar mu force yayan mu su yaure amma sha ka ba mu criteria the best partner anybody can have be it namiji ko namiji is namiji mai soro Allah mai tausayi a sympathetic lover
na fahimci duka idan kin kai namiji ne ka ta kike son kai aure ko ta taba aure ko ba zawara ce ko dai ta haifu waje ne kaga kana son ta tarbiyyanta da komai yayi maka ko iyayenka sun ce ba su so kai ma iyayenka gargadi da shawara in akwai wasu manyan mali zaka hada iyayenka da su ka hada su da su yana zaka don kai ka san mai tarbiyya hali ko ba shi da don ta haifu ko ba ta haifu
ina nake ce na fadi previous kamar kinga batun halaye da tarbiyya iyayen mu yanda suke sai ka ce ka ce ma umman tarbiyya sai ka tambaye tarbiyyar da sai ka haihu waje you see like iyayen nan sometimes sai Allah kai suna counter attack maganan ka ne ita na da tarbiyya kamar aure saboda ana ga kamar ke
akwai wani kalmomin da ake cewa mu jinin mu ba taba yi
ba jinin ku ne a must expect a different set of genes
kin gane no kin
don misali at the same time jihadi kayo
ki sosai kuwa kin ka cire ta fa wani hanyar da da zai zama mata halaka
True, haka mam iyaye ma true haka ga mu inda ya fito da yariyan ga yazo da ita shi ko amince saboda yayi jihadi ne
The major problem in our Muslim community, Duka, it boils down to that. Muna misconstrue religion with traditional practices. Kagani. We misconstrue these two things. Because the beautiful thing about Islamic religion, principles with regards to Awre,
Yeah, it's
so
beautiful.
It's beautiful
because the Prophet is going to be
a
good thing.
Bad ones and now we should let go of
and
them.
And some embrace.
And we make a moment to come and do near by with time and by we are evolving. It's our tunani muda. Every generation the kanda lai achemu. You see, it's that sometimes all these factors bar. Now, very, it's not a big deal to marry a divorcee now.
No.
It's not a big deal to be a single parent.
So, me zaku ge am EIM.
EIM badwa kui amukuri EIM kuna so nkumu na respect nku. Ama sometimes ba in ya rekawo abin da yake so nkai EIM ba understand the where the child is coming from. Let the child take that risk because life is about risk. Bari me shi ya going in ya je la Allah ba mu ce me yi ba.
So jama'a ku yi hakuri mu kawo karshen tattaunawar mu. Ana mu saurari wakan Abubakar Sadiq Technique a wurin dole.
Suka shaida to kike sani auren za daura rashin kudi ya sa an karbe ta an nuna sarauni yana zo ki zauna gurina
Down. zamani so kashi yaude na zama bazawara kashi yaude na zama bazawara patriotsa kitakarawa zama sa dauki tura kafa bari na ergana adiza ga pon kitaki kitaka yara wasali ago wara name select technique ha
So bayan wannan mu saurarin malama Mukarrama Musa shararren malamar shari'a ce a nan Ghana to malama ina masayin matashi da ya tashi ke son ya auri macen da ta haifu a gida ko kuma ba ta yi aure ba ko kuma bazawar da take da ƴaƴa na masayin wannan matsalan a cikin addinin Islam
a masayi na musulunci addini ne wanda yake yana kulawa da maslaha am gabanin maslaha khas sa'annan kuma duk abinda mutum zai yi ya kamace zama da ya dace da karatuwa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa wayanga iyaye a farko ba su da ikon hanin dan su ya auri matan da yake yana so saboda kowa da irin macin da yake yana so ci ta rayuwarsa kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alqur'ani fankihu ma taba lakum minan nisa ku auri da ta dada ta muku rai daga cikin mata sai annabi ya bada zabi ana auren mace saboda abubuwa guda hudu kyawu arziki gidan da ta fito da kuma addini amma sai ba da zabi a zabi mabuciya addini yasa na farko a matsayin iyaye suna da haƙi su duba wani irin mata dan su zai auro mace ne ta gari da za ta taimaka ma rayuwar su da shi domin wani lokaci akan iya a samu samari ya rinka mutuwan yariya amma ya zama yariyar ba ta da tarbiya to sai su ji tsoron kar ya zama da wannan yariya shigo wanda cikin rayuwar shi ya zama da tarwasa dangi ne sai su ce a'a bai musu ba na biyu yana iya kasancewa wannan yariyan tana yawo bayan haihuwan ma ga ta nan ba ta kama kai za su iya sayuwa kai su hana ko kuma bazawara ne ta cutar da mijin da yake son rabu da shi sa'annan kuma ta zo kuma tana son ta shiga cikin rayuwar dan su to gaskiya ba zai musu daji su ce sun kyale ta rusan mai da tarbiya ba sai su tsaya kai su hana to amma wannan ma in yawon yake ya sai yayi to ya kamata su tarya shi da addu'a Allah ya datar da shi amma in ya musu biyayya akan wannan shi zai fi mai a cikin rayuwa ita wannan mace da yake ta haihu wani lokacin yana iya zamana ba ta je ne ta yi cikin saboda son ranta ba yakan iya kasance an mata fyaɗe yakan iya kasance wani bukata na yunwa da wulakanci ta ce ta sallamar da kanta saboda yunwa yana son mutum cikin kowane hali ko da ke ba a son mutum ya aikata irin wannan wannan ne ya janyo mata ta je ta yi haihuwan waje amma bayan shi sai ta tuba ta koma ga Allah ta zo tana ibada to gaskiya wanga lokaci sai a yi mata uzuri a roki mata Allah ya yafe mata sa'annan kuma a aure ta domin a rufa mata asiri saboda ba illa cikin aure
in bazawara ce fa
in bazawara ne yakan iya kasance mijin da ta aura ya mutu ne kan ya kasance mijin ya aure ta ne yana wulakantar da ita har abin ta tutura ta kasa zama aure ta fito to ashe a aure ta an taimaka mata saboda barin ta zai iya kawo mata illa a cikin rayuwa bugu da kari bazawara ne ƴaƴa in ta haihu ga ƴaƴa an mutu an bar mata ne ko an rabu da ta ne da ƴaƴa auren ta da shi wannan namijin zai ji hali ne to Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kudwar mu amma sai mu tambaya matarsa na farko budurwa ne ko bazawara bazawara ne bal ma zawarci hasu ne ta yi auren farko ta yi na biyu shine na uku sa'annan akwai zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabin da yake ya zo ya ma annabi ya yi aure annabi tambaye shi budurwa ya aura ko ya ce a bazawara ce me yasa baka aure yariya kai wasa da ita kai wasa da kai ba sai ya bayyanar ma annabi illa akwai kanninsa da yake an mutu an bar masa yasa auren bazawaran ya ce makamai a wurin kulawa da wayannan ƴaƴa kin ga ashe akwai hikima a wurin zabin da yayi bazawara domin ta ce maka masa dan yau in ya kasance samari ne kila yana da yara kila yana da uwaye masa ta mutu ta bar masa sai je aure yariya matashiya kin ga ba za a kwashi lafiya ba domin ita yariya su kuma yara ba su da experience a rayuwa bugu da kari yawancin lokaci zawarawa su suka fi iya aure domin sun shiga sun ga abin da ya janyo musu rabuwan aure sun shiga sun ga yadda ake zamantakewa da family da sauran abubuwan da ke kunshe da rayuwa yasa ba za su yi daidai da waɗanda yake ba su da experience na aure ba
to malama mun gode kwarai da gaske kai sai mu shiga bangaren kulama.
A cikin shirin mu na kwalama muna tare da
Aje Azumi.
So yau wani abinci zaki mana?
Tuwon shinkafa da miyan agushi.
Agushin nan naga kowanne gari da yanda yake yin agushin shi. Ke na gane zaki mana?
In Allah ya yarda. Fulan agushi da farko zaki je kasuwa ne kisisi. Zaki sai kisai agushi, kisai timati, kisai albasa, kisai kananan kifi, kisai samu kifi, ki samu naman ki, kisai daddawa, ki samu kwakwa fito, garin tankwa. Ki samu kayan maginki ni gaskiya ba ya use spices ba amma ni na gargajiya yanda aka gwada mini haka nake yi a farko sai ki yanke yankenki ki samu bosin ki kisa nan akwai albasa nan akwai timati nan kin daka ki da kai da ke kin gama nan kin gyara ganyen taushe kin wanke shi kin murda da gishiri kin wanke ganyen gauta sai ki murda ki wanke ki murda shi ki wanke sai ki wanke inda ki murda ki sa gishiri ki murda kyau kika kare sheki wanke sheki bida bukisa ki haje ki gera su gefe sannan ki daka kwafe shi ton da kananan kifi ki gama ki aje wuri guda
zaki hada tankon
tankwa gulli gullin
tankon
da shi da daddawa da kananan kifi
zaki hada ki markada
sheki aje gefe yanzu ga maginki ga garin tankonki ga manjan ki haje sheki wanke silvanki an ga su zaki yusu sheki zo kan gasi sheki girka silver da kin girka silver sheki wanke nama kisa to in zaki wani zan girka nama na doko garlic da kwafe shi to da kakaduro da gishiri da magi shin zabke naman da shi bayan na zabke shin aje shi gefe kuma wanke silver na in aje in girka kan nan shin zuba manja
na kin aje naman gefe sannan ki saki girka sabon silver
in Allah ya sa sheki zuba manja manja ya taso da zafi sheki zuba albasa kina cikin murda albasa kadan kina soyawa kar sheki zuba timati timati in kina ciki aka sheki kawo timatos sheki sheki zuba sheki soya kin soya kin soya kin kare yanzu kin jika agushin kin aje kika soya timati timati gongonin da kika sa sheki sa ruwa kadan ki daure sheki zuba sheki na soyawa ni ka gan kin ga ya taso sheki kawo naman ki ki zuba
wannan
wanda kika zabke kika sheki kwa doko sheki zuba in kin zuba sheki makita sheki na soya ki kadan kadan zuwa can sheki nemo kifinki ki gyara ki zuba in kin gyara kin zuba yanzu sheki zuba ruwa kada yana tasowa sheki doko kayan kulkule da kika daka
shi wannan wani kifi da
daddawa kananan kifi da daddawa da abin
kwandan kika nikan nan
sheki zuba ciki sheki taso da tafasa yana tafasa kadan sheki kawo agushin sheki bi da matacin kwakwa saboda saki sheki taci agushin don ki shi ruwa ruwa sheki taci sheki duba limitin da kike nema ne dai inda kike nema ruwan miyan ki sheki taci iya kai wuri sheki bari shi ki sa maginki ki sa gishirin ki ki bari tafasa kadan bayan ya tafasa kadan sheki kawo shi ganyen gautan sheki zuba ciki sheki bar shi ya tafasa sosai yanda kike so miyan ki ya nuna ngawa biyu ne ngawa uku ne yana wurin ki amma ayi nuna ke da kanki in kin ci miyan sheki saka ma miya na ya nuna ba wanda zan ci ya juya ni bane ka kare ki bido dan karamin tukunyen ki ki girka ki girka ki ga ruwan na zafi sheki zuba shinkafan ki ya taso ha'i sulala ki tuka binki sheki nan gama sheki ci yanda zaki yi ki ci ke ba ruwan ki wani dama ki ka sallama salamu alaikum sheki ta ya mai shi shi ma ya ci
nan muka kawo karshen shirin mu sai sabon mako idan Allah ya kai mu ni na gabatar Hawa Abdulkarim yau kwaniya nake cewa a huta lafiya
an gaida Hawawa Abdulkarim ma sauraro anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Hawawa Abdulkarim da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.